A cikin makon nan ne shugaban majalisar dattawan Najeriya Godswill Akpabio ya sanar da amincewar shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu na samar da hukumar raye jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya da zummar inganta tattalin arzikin al'umar yankin da samar da ababen more rayuwa ga al'umar yankin da suka sha fama da tashin hankali da ya daidaita su.
The president has also assented the North Central Development Commission Establishment Bill 2024 in order to bring development to the grassroots.
Jihohin da sabuwar hukumar ta kunsa sun hada da Kogi, Neja, Kwara, Benue, Nasarawa da Plateau. Sanata Estefanus Gang da ya wakilci Plateau ta Arewa a majalisar dattawa tun daga shekara ta 2019 zuwa 2023 yace sun yi tunanin a kirkiro da hukumar ne ganin yadda yankin ya samu komo baya.
Wannan hukuma tana da babban aiki domin talauci ya shafi mutane da yawa, kuma mafi yawan mutane wannan yanki manoma ne, don haka wannan hukuma za ta samar da hanyar inganta harkar noma domin noma ya zama da riba wa manoma, kuma ya samar da wa kasa isasshen abinci. Wannan hukuma lallai za ta dubi yadda za a gina makarantu domin ilmantar da al'umman yanki. Wannan hukuma za ta bada himma ga gina hanyoyi musamman a karkaran, musamman kuma a karfafa zaman lafiya. Ba mu so abinda zai sake ya kawo tabarbarewan zaman lafiya wannan yanki. A dubi waɗanda wannan rigingimu suka shafe su a baya, a dawo da su, a samu musu masuguni, kowa da kowa ya dawo kamar yadda ya kamata.
Mai sharhi kan lamura a jihar Nasarawa Kasimu Ali yace shiyar ta arewa ta tsakiyar Najeriya na da fadin murabba'in mita 235,000 da akalla mutane miliyan 29, kuma dukkan jihohin na dankare da ma'adinai daban-daban da ake bukata a fadin duniya.
Wannan zone din nan ita tafi kowane zone ta tattalin arziki na ma'adinai. To tunda wannan NCDC to North Central Development Commission zai zo din nan, kenan anawa shawara in ta zo kawai ta fuskanci industrial revolution,
wato ta samar da masana'antu.
Masana'antu ainihin kamar misali kamar ceramics kamar irin tangaras kenan. So demand na ceramics a duniya a yau din nan ya kama billion 160 ne fa, trillion 242. Na biyu ga lithium da ake masa lakabi da white gold, shi kadai ma ainihin za samu aiki. Kin ga kuma na uku misali yanzu IO ita ce wanda take ba mu ainihin su metal, su karafuna din nan, tons mun muke jira Najeriya kawai a wannan zone din kawai ta yi kimanin billion uku ne fa deposit din ta. Kenan in ka zan NCDC ta zo kawai ta fuskanci ainihin wannan masana'antun kawai.
Duk da yawan jama'a da dimbin arziki da ke yankin, matsalar tsaro ta yi kamari.
Sunana Josephine Haba ne Director General na Benue State Commission na zaman lafiya. In an fara aiki kamar ni ina Benue, na san akwai mutane da yawa da yake ba sa zaman gidajen su yanzu, ƴan hijiran nan. A Najeriya duka Benue ne masu ƴan hijira bayan Borno. Shekara 12 kenan muna na cikin wannan matsala. Abinci babu, gidaje babu, koma inda suka fito babu. An ba mu ne da gaskiya, a taimake su, yaran mu su samu ayyuka.
Al'umman na shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya dai sun buƙaci haɗin kai tsakanin gwamnatocin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi da kuma duk masu ruwa da tsaki don warware matsalolin da suka addabi yankin da samun ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.